Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sunana Zubairu al-Muhammadi daga nan masallacin Juma'an Ammar bin Yasir dake gwazaye gangarwa. Kudubar mu ta yau mai albarka. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mun kuma yi jan hankali ga mutane su amfani da wannan dama da ake ciki ta sanyi. Dare mai tsayi su mika wa Allah kukansu halin da al'umma suke ciki a wannan ƙasa da wannan jiha tamu, kan Allah ya fitar da mu gabaki daya. Kuma makasudin wannan huduba mun yi ta ne muna tuna wa shugabanni, musamman shugaban ƙasar Najeriya da 'yan majalisu na sanatoci da na tarayya, cewar su ji tsoron Allah, su duba halin da al'umma suke ciki, su sani fa al'umma sun zaɓe su ne don su samu sauƙin rayuwa, kuma ba an samu akasin haka. Al'umma suna cikin wahala, suna cikin tashin hankali. Rayuwa ta yi tsada, abinci ya yi tsada, magani ya yi tsada, makaranta ta yi tsada, babu tsaro, babu aminci, babu kwanciyar hankali, babu wani abu da talaka yake gani wanda yake jin daɗi da shi. Duk abin da talaka yake so ya samu wanda zai kwantar masa da hankali, isa shi nutsuwa da sauƙin rayuwa, akasin haka yake kallo. Kuma muna da tabbas waɗannan shugabanni da kan 'yan majalisun tarayya ɗin nan da sanatoci da shi shugaban ƙasa da 'yan majalisarsa sun san kwabo da kwabo halin da al'umma take ciki. Don haka mun shirya ta, muna ƙara tunasar da su bisa dogaro da mu sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana a matsayinmu na masu faɗakarwa. Su sani Allah subhanahu wata'ala ba zai bar su ba, kuma Allah ya tabbatar wa da al'umma. Ya suma muna tuna musu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da cewar jin daɗin rayuwa ko kuma sauƙaƙa rayuwa da kuma wahalta rayuwa, a san da kawo shugabanci Allah ya ara maka wannan dama. Ruwanka ne ka sauƙaƙa al'umma rayuwa, ruwanka ne ka munana musu, amma Allah yana madakata. Inna rabbaka labil mirsad, ina mata madakata, za ka je kuma za ka tadda shi, zai kuma yi maka sakamako da irin abin da ka aikata. Wannan yana tabbatar mana da cewar suna da hannu cikin sauƙaƙawa al'umma, suna da hannu cikin munanawa al'umma. Cikin hadisin da Imam Ahmad da Muslim suka rawaito daga uwar mu'minaina Aisha, Allah ya ƙara yadda a gare ta, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ɗakin nawa ya faɗa, Allahumma man walla min amri ummati shay'an fa shaqqa alaihim fashquq alaihi, wanda dukka shugabantar da shi ka jibinta masa al'ummar al'amarin al'ummata na jagoranci na shugabanci, kuntata musu to Allah ka kuntata masa. Wannan yana tabbatar mana da cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar mana cewar wanda duk aka bashi shugabanci yana da damar da zai sauƙaƙa al'umma, yana da damar da zai munana musu. Shi yasa manzon Allah ya yi addu'a, wanda duk ka bashi jibinta masa nauyin al'ummata, in munana musu, in kuntata musu, isa su a musiba irin wannan halin da muke ciki, manzo Allah ya ce to fashquq alaihi, ya Allah kai ma kashi tsananta masa rayuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa man wa man walla min amri ummati shay'an fara faqa bihim farfuq bihi, wanda ku dukka jibinta masa al'amarin al'ummata ya sauƙaƙa musu to ka sauƙaƙa masa. Wannan hadisin na Imam Muslim daga Sayyida Aisha da waninsu ina tabbatar mana da dama tana hannunka shugaban ƙasa, ko ka sauƙaƙa wa al'umma ko ka kuntata wa al'umma. To ga addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadda muna da tabbashin Allah subhanahu wataala ya amsa ta. In ka munana ka cizguna wa al'umma, manzon Allah ya yi addu'a. In ka sauƙaƙa wa al'umma ka tausaya musu, manzon Allah ya yi addu'a, kuma za a je lahira za a tarar da wannan addu'ar da manzon Allah ya yi, kai tun ranar mutuwa za a ganta. Kuma muna kira ga shugabanni su ji tsoron Allah, su yi aiki da wannan faɗi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan yana nuna mana tabbas dama tana hannunsu. Wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, A'iz ibn Amrin yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, inna sharrad ri'ai al-hudamatu fa iyyaka an takuna minhum. Wannan malamai suka ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi, yana faɗakarwa cewar wanda duk ya jibinta masa al'amarin al'umma na shugabancinsu, to lallai ya kasance mai ra'ufan rahima, mai kyautatawa, mai tausasawa, mai jinƙan al'umma, mai kuma tausasa zance, mai sauƙin mu'amala, mai yi wa al'umma abinda suke da bukata wanda za su rayu wanda kudi ya zama sabanin haka to manzon Allah sallama ya ce na daga cikin munanan wato mutanen da Allah subhanahu wataala ya jarraba da tsiya dan haka muna kira ga shugaban kasa lallai ya sani ranar alkiyama Allah zai tsiye shi al'umma suna cikin wannan halin kuma har ila yau ana magana za a sake ƙara kudin man fetur to al'umma suna kukawo kukan su gare mu cewar mu ƙara fadakar da kai mu ƙara fadakar da ƴan majalisar ka mu fadakar da ƴan majalisar dattijai mu fadakar da ƴan majalisar tarayya su ji tsoron Allah sun tafi Abuja sun labe to far akwai ranar da Allah zai hada na Abuja na cikin bila da na wanda yake a ƙauyen da kaso ya a Kano su sani kuma Allah ba zai bar su ba sauƙaƙawa al'umma magana ta tsadar rayuwa a sauƙaƙata magana ta tsaro a sauƙaƙata maganar da ta shafi wannan ƙarin kuɗin man fetur zai sa al'umma cikin sabuwar musiba komai zai ninninka to lallai shugaban ƙasa muna ba da shawara a ji tsoron Allah subhanahu wataala a janye ta in an janye za a zama a cikin waɗanda aka jibinta maka al'amari ka sauƙaƙa musu lokaci bai ƙure ba duk yanzu ma in kana da dama zaka iya gyara duk wa'annan abubuwan sai ka koma cikin waccan addu'a ta manzon Allah sallama tare da hadawa da istighfari mun sani Allah subhanahu wataala ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya ga mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba an bashi kiwo ne kuma lalle sai an tambaye shi kiwon da Allah subhanahu wataala ya bashi na al'umma dan haka ranar al-qiyama fa za ta tsaya kuma wannan ranar Allah ya ce wa nabul mawazin al-qisdal yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an in a duniya kai ne shugaban kasa a ranar lahira kuma a abdu zaka je bawa kaskantaccen bawan da baya iya ci da kansa baya iya sha da kansa talauci yake kashe shi rashin lafiya ta kashe shi rashin abinci ya kashe shi rashin kwanciyar hankali ya kashe shi ranar daya za su tashi da shugaban kasa ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah in ka ji tsoron Allah subhanahu wataala to zaka samu Allah yanda kake so in baka ji tsoron Allah ba kuma karshen nan fa ake jira na alkiyama lallai Allah subhanahu wataala ba zai bari ba da wannan nake cewa muna jan hankali al'umma su tashi a tsaye su addu'a duk mai sa wanda yake da hannu a cikin musiba da bala'in da al'umma suke ciki Allah ya kautar mana da shi wanda kuma duk zai kawo mana saukin rayuwa Allah ya kawo shi Allah ya ba mu istiqama Allah ya sauƙaƙa mana waɗannan shugabanni kuma mu yi addu'a a kansu Allah ya juya mana su su yi abin da zai zama sauki ga rayuwarmu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.